بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة متساي كسن شوا a wannan fili mai albarka da muke tattauna akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tattauna akan Nana Hafsa binti Umar matar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa akwai riwayar Imam Abu Dawud da ta tabbata cewa Nana Hafsa mace mai yawan sallah mai yawan yin azumi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya rabu da ita ya mata saki guda ɗaya mala'ika Jibrilu yace Allah ya ce a gaya ma kamar yadda ita saboda mai yawan sallah ne mai yawan yin azumi ne Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin Mujamul Kabir da Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan hadisi sahihi ne ingantacce kamar yadda yazo a cikin wato sahih Jami'u Saghir ibadat ta yasa aka dawo da ita ta ci gaba da zama Allah ya sa iyayen mata su koyi da wannan cikin falalan nan na Hafsa binta Umar Qur'anin nan izo 60 din gurungum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ai bayan sayyidina Umar yayi wafati ya rasu a hannun ta yake a matsayin ta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka bata Qur'anin aka ce ta ajiye shi a wajenta haka ce ta ajiyar kofin Qur'ani wannan wanda muke karantawa a duniya muke amfani da shi sannan kuma daga baya ne sayyidan Usman ya nemi ta bashi wannan Qur'ani din saboda lokacin da yazo hada al-Qur'ani bayan ya gama amfani da shi kuma ya dawo mata da shi har sai da Allah ya mata rasuwa Allah ya kara mata yadda haka wannan hadisi yazo Imam Ibn Hibban ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce ajiye mata Qur'ani ko bata Qur'anin nan da aka yi kun ga ai ya nuna matsayi ne da daraja a wajenta to amma abun mamaki wannan kuma ta sa wasu daga cikin makiya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama makiya Umar makiya Hafsa din suke suka akan wannan Qur'ani dinnan namu izu 60 dinnan ai wai bai cika ba wai Qur'ani ne naqis Qur'ani ne wai tawayyi Qur'anin su Hafsa da Umar ne abun mamaki subhanallah wai ma'ana na Hafsa da Umar ibn al-Khattab ne sun caccanje abin da suka caccanje sun cire faralar su Aliyu da ahlul baiti da wai da sauransu irin waɗannan maganganu waɗanda akwai hadari kwarai da gaske a rinka danganta su ga matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan har haka ne shi Aliyu ba yana nan ba yaya aka yi ya bari aka ciccire falalar sa da falalar ahlul baiti ya aka yi ya bari tunda jarimi ne shi Ali bin Abi Talib so wannan magana ba haka bane kuskure ne suka ce Allah ya gyara mana sannan tana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha ita Nana Hafsa kuma da aurenta ta hijira din kamar yadda muka faɗa mijinta yayi shahada ya rasu sannan ta zamanto bazawara wadda ba ta da miji sai Annabi ya aure ta Nana Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda kodake ba Nana Aisha ba yazo a cikin riwaya cewa ita ma Nana Hafsa tana kokarin rigegeniya da sauran mata wajen taga ta samu rike ko gindin zama a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ruwaito tana da kokarin yaya za ta faranta wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya za ta yi masa ta yi idkhalin surur was sa'ada fi qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da shigar da farin ciki da jin dadi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yan uwana idan an lura abin da nake so na kai mu gare shi ne ashe ya kamata tunda mun koya a gidan manzon Allah matan sa ga yanda suke yi to ya kamata mu ma matan mu kowace mace ta yi kokari ta ga yaya za ta ainihin wato shigar da alheri a zuciyar mai gidanta yaya za ta samu gindin zama a zuciyar mai gidanta ta hanyar kyautatawa ta hanyar farantawa ta hanyar biyayya da da'a da kuma jin tausayi da tattalin abinci da kula da tarbiyyar yara da bin umarnin da mai gida yayi to shine zaki shigar masa da as-suruf farin ciki da jin dadi a cikin zuciyarsa kuma anan ne ya kamata ki kishi da ke da yar uwarki ki rigata idan yar uwarki tana yi wa mai gidanki hidima to yi kokari ki rinka yi wa mai gidanki hidimar da ta fita yar uwar taki ba wai shi zafin kishi mara asali mara tushe ba ga shegen kishi ga rashin biyayya ga miji ga bakin kishi ga shegiyar kazanta a tattare da ke ga mugun kishi ga kin uwar miji ga kishi ga rashin ibada rashin bin ubangiji ga kishi ga sace-sacen kayan miji kishin ki ba zai miki amfani ba ga kishi ga gulmace-gulmace ga kishi ga kulla alaka da kawaye na banza marasa amfani so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye in zaki kishi da asali da manufa ga yanda ake kishi naga yar uwata ta yi kokari tana yi wa miji na kaza tana yi masa hidima ni ma bari na yi kishi ni ma nan gaba in rinka yi masa naga yar uwata idan mai gida na yazo girki ranar ta tunda yamma ta gama wanka ta gama abinci ta yi kwalliya ta gyara jikinta jiran sa kawai take ya dawo ni kuma a tawa dabi'ar sai ya dawo ma yayi ta jira yana gingedi ma tukunna ina kitchen ban gama abinci ba sai na gama cikin dare na kawo masa da zafi bai dahu ba ya ci sannan kuma in ce jira ne zan je nayi wanka haka kike kullun yar uwarki tafi ki gama abinci da wuri tafi ki kula da hakkin miji kai maza suna ganin ikon Allah dan mutumin da ya tara mace sama da daya to zai sha mamaki kwarai da gaske zai ga bambanci wata in ta tsaya ta afka maka wani abun wato wallahi zaka dauka kamar bata taba zuwa ta zauna a gidan tarbiya ba gaba daya kai ka ce ita kan bata san ma me ma'ana aure ba wata kuma sha Allah biyayya wallahi wata tana ma biyayya sai ga kamar ka zubar da hawaye saboda dadi kauna namiji yana kaunan mace iya kauna a rayuwarsa matukar yaga tana yawan yi masa biyayya da da'a so mata idan kuna so ku mallake zukatan mijinku kamar yadda aka rawaito na Hafsa tana yi tana kokarin ta mallaki zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ta yi ta hanyar masa biyayya ta hanyar yi masa da'a ta hanyar wato aikata abin da yake haka yake kamata ki zaman to kina yi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun anan ne ya kamata ai tsere ai rigengeniya tsakanin yar uwa ya zama mai gidanki ya kasa gane tsakanin ke da wacce kam wai waye fa wani ne kyautatawa ya zama ke ma din kin yi kunnan doki da yar uwarki wanda ake ganin ta fi kowa kyautatawa to kin shigo layi kenan amma in ba haka ba to galiban zamu yi ta zama ne zaman damuwa zaman matsaloli zaman wato tasku haka za a yi ta zama Allah ya kiyaye mu bayan wannan ya zo a cikin riwaya kamar yadda malamai suke fada Nana Aisha ta yi rayuwa irin ta hakuri Nana Hafsa kai ta yi rayuwa ta hakuri da juriya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya barta annabi ya kasance yana kokarin ya ga ya yardar da ita cikin falalarta har yana cewa la urdiyannaki wa inni musirrun laki sirrun fahfadhihi zan yardar da ke ina so kuma ki yarda da ni zan sanar da ke wani sirri kiki ai kamar da Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin wato sunan dinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sirri da ita wanda zamu zo mu bayani nan gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala a lokacin da sayyidina Umar yayi shahada a ƙarshen rayuwarsa bayan an kashe shi a masallaci Nana Hafsa matsayin ta na matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan a lokacin abin ya faru mana tana raye aka kawo mata labari mara dadi cewa wani mutum mai suna Abu Lu'lu'a al-Majusi Lu'lu'atul Majusi ya kashe mata uba ta taho tana mai gaggawa tana ta tafiya tana sauri kamar ta yi tuntube dan taje ta kalli mahaifinta kafin ya bar duniya saboda an kashe mata uba. Tana sauri taje ta tarar da sayyidina Umar. Mutane suna ganin ta zo a lokacin suka tashi suka bata wuri, ta zauna tana ta yi masa addu'a kafin ya cika. Kar ku manta, ita yarsa ce kuma amma matar Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, yana girmama ta. Ta fita ta je ta shiga ɗakin cikin gida, ɗakin da mata suke zaune. Ta kasa mallakar zuciyarta, duk da cewa ta yi hakurin rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma sai ta zubar da hawaye saboda tana ganin lalle baban ta bije rayuwa. Haka sayyidina Umar ya yi mata wasiya, Allah ya kara masa yadda, ya ce da ita ayi kaza kada ayi kaza, ayi kaza kada ayi kaza. Hafsa kenan binti Umar. Akwai abin da ya faru tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Hafsa ta fita bata nan, sai ya kadaita ya keɓanta da ɗaya daga cikin matansa bayi a ɗakin ita nana Hafsa ɗin. To da Hafsa ta zo ta ga haka ɗin, abin bai mata daɗi ba, ta ji ciwon abin sosai ƙwarai. Tana zuwa gurin Annabi sai ta fashe da kuka, sai kuka. Ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a cikin ɗaki na za a yi haka? Ma'ana kishiyata a zo a yi alaka da ita a ɗaki na a gidana? Tai ta kuka. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rarrashinta, yake cewa insha Allah ki haƙuri. Ya bata haƙuri, yace kuma zan yarda da ke, zan gaya miki wani sirri, ki kiyaye kada ki faɗa. Kirata ya nuna mata cewar wannan mata da ya alaka da ita a ɗakinsa ya ma haramta wa kansa ma ya ma daina kusantanta kawai gaba ɗaya, shikenan, amma dai sirri ne ta kiyaye. To ka san hali da ɗabi'a irin ta mata, bayan an gama wannan ya gama bata haƙuri ya sanar da ita, ai kamar ka ce Allah take su rabu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ga Aisha ta zo ita dai bi labari, ta zuba Aisha ta karantar da ita, ta gaya mata gashi ma ai abin da ma Annabi ma yi. Sai labari sai ya yadu, kafin labari ya yadu Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin da kuka yi fa da nana Hafsa, ta fa yada wannan sirrin. Shine can inda Allah yake cewa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'a bi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Allah ya bashi labarin sirrin da suka yi da iyalin sa, sirri kam ya bayyana. Shi yasa ya ce ya yi sirri da wasu bangaren matansa, wani kuma bai yi ba. Sai Annabi ya same ta, ce ki Hafsa ya aka yi haka, maganar da muka yi kika yada? Sai ta ce man an ba aka hada, kai ko Muhammadu waye baka wannan labarin, waye baka? Ya ce gala na bani al-alimul khabir, Allah masani mai ilimi shi ne ya bani labari, kuma shi ne mai ba da labari a kan wanda ake aikatawa. Za mu je hutar bin lokaci sai mun sake dawowa insha Allah. yan uwa barkamu da sake kasancewa a karo na biyu bayan mun je hutun rabin lokaci. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata labari sai take ce, to kai waye gaya maka wannan? Waye baka labarin cewa na fada wa wata? Qala nabbani al-alimul khabir. Allah yace al-alimu al-khabiru shine ya bani labari. Manzo Allah yace Allah masani mai ba da labari shine ya bani labari. So a can idan ba manta ba, cikin abin da Annabi idan ya faranta ita na Hafsa, ɗabi'arsa ce yayi ta abubuwa da zai faranta wa iyalinsa, sai ya ce mata ya haramta wa kansa wannan baiwa da yake saduwa da ita. To shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta suratul tahrim a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharzimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya kai annabi, don me yasa kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta ma? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Allah ya halatta maka amma ka haramtawa kanka kana neman yardan matanka. Wallahu ghafurur rahim, to Allah ya gafarta maka. Wasu malaman suka ce a ba wannan kissa din bane ba, suka kawo wata kissa daban, suka ce ta dalilin ta aya ta sauka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zagayawa ɗakin matansa kamar yadda muka tattauna. To kowace mace da irin ɗabi'a da hali irin nata, da hanyoyi da take bi na kasbi, wato samo mijinta ya zama yana ƙarƙashin kulawarta da hauzinta, mijinta yana hannunta, to wannan ai abin ai mata murna ne ai. Annabi yana zagayawa sai kan je ɗakin Nana Zainab binti Jahsh, sai tana tanadan masa da wani abu mai kamar zuma mai daɗi. Annabi kuma yana son zaki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana son abu mai zaki kamar yadda aka ruwaito, yana son nama. So idan ya zo gaishe ta, sai ta ɗauki wannan abin ta ba shi. Aisha da kishi irin nata, mun san an ce a cikin mata Annabi gaba ɗaya ba wanda kai Aisha kishi, ita ce kuma yarinya, ita ce kuma ƙarama. Sai ta hada baki da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana bin ɗakin matan nan nasa, amma wance tana zuwa tana bashi wani abu. Don Allah ya duk wacce ya sha ya zo ɗakin ta gaya masa cewa ya taji yana warin wani abu, ko ya taji warin wani abu. Daman shi ko manzo Allah a duniya ba abin da yake irin sansani mara daɗi, ballantana a danganta shi gare shi. Hakan kuma aka yi a lurafa da makirci da ƙulle-ƙulle irin na mata. Mazala ya je ya sha wannan abin a ɗakin Zainab, ya biyo ɗakin Nana Aisha, sai take cewa yaya na ji warin wani abu. Ka duba ita fa bata bayar da abun ba, amma me yasa wai ƴar uwarta za ta bayar? Bari ta hana ya kyamaci abun ya ma daina amfani da shi. Annabi ya ce ba wani abu bane ba, abu kaza ne na je wance ta bani na sha, kuma daga yau na daina ma ba zan sake sha ba. Kaga ya haramta wa kansa kenan. To shine Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim, kamar yadda daidaiwa malaman tafsiri suke kawo. Allah ya musrahawa. A nan gurin abin da za mu tsinta wannan abin da ya fara a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana dai har yanzu dabi'u irin na mata. Duk lokacin da matarka wance tana yi maka wani abu na kyautayi, ita kuma wacce ba ta yi, ina tabbatar maka insha Allah waɗanda ba sa yin nan sai sun yi fushi, sun yi fada, sun yi gaba da waccar akan kyautata maka da ake. Wata irin rayuwa yanzu da ake rayuwa, kai ka ce kamar rayuwar ta ƙarya, kamar ka ce wal'iyazu billah matan mutane ba da gaske suke zaune da su ba. Ya kamata kai a matsayinka na mai gida a soka, a ƙaunace ka, a kyautata ma, a faranta maka ko? To ita mace musamman matar Bahaushe ba Fulatani ba ta kyautata maka ba, kuma amma tana bakin cikin wata ta kyautata ma. Wai gwanda dai a yi ragas gaba ɗaya, mutuwar kasko gaba ɗaya, inda ita ba ta kirki ba ne waccan makar ta zama ta kirki. Kaga wannan ba zai yiwu ba. Sai a zo a yi ta faɗa da wata matarka saboda tana kyautata maka, za a haɗe baki a kanta. Ke ma ya kamata ki sani, in ke kika fi kyautata mai gidanki, alƙawarin Allah wallahi wata ran sai sun haɗe baki a kanki. Sai miki azaba a gidan nan, sai ki dage da azkaru da addu'o'i safe da yamma, maganin miyagu da ƴan tsurku kenan. To haka mata suke yi. Wataƙila matarka wanki take maka, sauran sai sun yi faɗa da ita don me yasa take maka wanki, ko da ba su fito fili suka faɗa ba. Wataƙila ta fi yi maka abincin da kake so. Sauran shedanci irin na matanmu, ita ɗin mai kwanta yi ƙoƙari ta kyautata ita ma ta samu matsayin a wurin mai gidan, a bari ta yi hanyar da za ta kassara wancan aikin da wacce take, sai a nuna ma wataƙila abin ma ba mai kyau ba ne. Ko wataƙila ta fi maka biyayya, sai a ce ai munafurci ne da ita, a gabanka ne take yi maka, amma an baka nan tana ma kaza. Ta fi kula da ƴaƴanka, ai ba dan Allah ba take, tana yi ne dan abu kaza. Haka dai wannan duk ɗabi'a ce ta mata, wanda ya kamata mai gida ya karanta wannan karatun ta nutsu, ya fahimce shi, dan ko lallai aure zaman aure makaranta ce ta fi university wallahi. Akwai abin da ba a cikin aya ko hadisi ake samun sa ba, gogewa ta yau da gobe kawai ita ce take tabbatar, take samar da wannan. Allah ya sa matan musulun ka kyautata mana, kuma su zamantu sun dauki izini ko izina. Nana Hafsa ta zauna a Madina, ta yi ta karantar da mutane addini. Ta yi ta ruwaito hadisai, har sai da Allah ya kai lokacin da rasuwa ko mutuwa ta zo mata a watan Sha'ban shekara ta 45 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wantaqalat ila jiwari rabbiha, ta koma zuwa ga maƙotakan ubangijinta radiyallahu anha, litalhaq bi zawjiha alhabib almuhib, dan ta haɗu da mijinta masoyi almustafa annabi, ta haɗu da shi fil jannati alfirdaus al'ala, a gidan aljanna ta firdaus madaukakiya. An ce a lokacin da ta rasu, a lokacin halifancin Muawiya ne ta rasu, ta bar duniya tana da shekara 60 daidai, wasu kuma sun ce ta kai 63, kai akwai riwayar ma da ta ce Nana Hafsa ta kai shekara 41 kafin ta bar duniya. Marwan ibn al-Hakam, annan sarki, shi ne ya yi mata sallah gwamnan Madina a wannan lokaci. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr, shi ya ɗauki makarar ta gawata, Allahu Akbar. Abu Huraira shi ya ɗauki gawan Nana Hafsa, ɗora a kafada, aka kai ta, aka je aka binne ta a cikin kabarinta. Abdullahi dan uwanta, Abdullahi bin Umar, da kuma Asim, shi ma dan gidansa na Umar, duk su suka shiga cikin kabarinta, suka shigar da ita. Akwai Salim, akwai Hamza, akwai Ubaidullah, duka waɗannan kuma ƴaƴan Abdullahi dan Umar ne, su suka shiga suka kama ta, suka sata a kabari, suka binne ta tana nan anan baqi'a baqi'ul gharqadi wannan makabarta da take kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yanzu haka Allah ya ji kanna na Hafsa Allah ya mata rahama saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan insha Allah ta'ala sai gani na gaba da zamu saki haduwa wallahu ta'ala alamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu